Manunia. Dana muda shimfida shimfidar shiga zaben shugaban kasa da ƴan majalisa a Ghana ya sa yakin neman zabe ya ƙara kuna.
Jamdawani Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia severally amma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da musulunci da ya zage shi ba bai rama bai ba.
Ka samu mutum ya je da campaign. Cece ma kaman ka vote ma kai musulmi ka vote ma Christian haramu ne.
Tuni dai su ma matan ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyyu biyun da za su gabza a zaben watan 12 wannan shekara suka yanke wata sabuwar gayau.
We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the
people. Ita ce ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a.
To ko me yasa al'umar Zangon dake gane gangar gangarar gabzar juna?
Don su kare wannan munafuli na NDC a cikin Zangon ne har su zo su ba takardar shugaban kasa. Dan mutanen Zango su yarda da su, mu fara daga ga Zango ya rabu kenan yanzu.
Wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kukkurda lunguna da sakuna. Shiri na 197 cikin jerin shesheren manuniyan da ke hankoran haska kawo masu sauraro mafita dare da rana. Mai yuwa neman mafitar kuma amma na tattara tarin ƙur'u ta sa ɗan takarar shugaban ƙasa a Ghana na jam'iyyar MPP Alhaji Mahmud Bawumia neman muhawara da John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC don kawai a baiwa al'umar ƙasar dama su auna.
I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy, on the
government. Muna son muhawara da John Mahama akan tattalin arziki, abin da ya shafi ƙasa da mulki, amma yana gudu daga muhawara. Mutanensa sun ce baya son yin muhawara, amma baya son yin muhawara ne saboda ya san zan fallasa shi, zan fallasa manufofinsa marasa amfani. Ya ce yana da tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ya kasa yin bayani a kai. Kwanko ne shi, ganga ne kawai mai zagi. Idan muka haɗu da shi gemu da gemu don mu yi muhawara, ƙasar nan za ta gane inda manufofinmu suka dosa.
Sai da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC a Ghana, John Dramani Mahama, ya ce ai al'umar Ghana sun gane abubuwan da ke gudana.
Let me take you down memory lane. In 1992 there was an election in America. It was between Bill Clinton and George Bush.
Ani 1992 an yi zaɓe a Amurka tsakanin Bill Clinton da George Bush senior. A wancan lokacin tattalin Amurka na cikin mawuyacin hali, kamar yadda tattalin arzikin Ghana ke cikin rikici a yau. Kun san abin da mutanen Clinton suka ce? Magana tattalin arziki ake yi yanzu. A yau ina maimaita wannan kalmar. Wannan zaɓen da za mu yi na tattalin arziki ne wawa kawai. Ba game da duk waɗannan abubuwa marasa amfani ba ne, game da tsari ne mai kyau. Ko bai kamata kana ɓuya a bayan muhawara ba, kun lalata tattalin arzikin ƙasa. Wannan gaskiyar kenan. Me yasa kake gudun magana kan tattalin arziki? Domin an kawo ka ne don ka gyara tattalin arziki.
Dai jigajigan jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana irin su Malam Adam Sabo suka fara sukuwar sukar ɗan takarar jam'iyyar adawa da suka ce yanzu dai ya riga ya zake wajen yaɗa kalaman tsana.
Sarakai ma na batun batun shanin Dr. Alhaji Mahmud Bawumia, malamai na batun shi, attajirai na batun shi, in fact kowa matasa duka na batun shi. Wai ya zo ya sake fuskan batun shanin siyasa na Ghana. Kuma mu da gaskiya dai inda muka kai gadi ma zagi da gaskiya tango social media na nan da sauran shi. Jamdawani Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia severally stupid, don't be silly. Akwai videos nan da ake zabugawa, ina sama kana ganin wannan duka. Amma mu ya muna dadi kwarai kaman Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da musulunci da ya zage shi ba bai rama bai ba, kuma bai ja wani maganan da zai kawo bacin rai ba. Kuma mu kana muka mu kuntu da campaign mu kenan.
Shi kuwa jigon jam'iyyar adawa ta NDC a kasar ta Ghana, Alhaji Mahdi Jibril Gayawo duniya yake cewa ai gogewar ɗan takarar shi ta riga ta bayyana.
Muna batun 24-hour economy wanda zai ba matasa opportunities aiki, wanda ma zai bari increase in batun security mu, ma expand the recruitment kan police and security. Kuma waɗanda gani sun san da irin aiki da John Mahama ya yi yi shekaru uku kade ko fudu wanda ya zama ke mulki as against 8 years in the MPP yayi yau yanzu mun ce we campaign mu dai alhamdulillah in Allah ya dama zai yadda kaman John Mahama dai zama president mu the next president in Ghana ka samu mutu ya je da campaign shi Christian ce ma kai musulmi ka vote ma Christian haramu ne ce man ta kaman da kai su ashe Ghana ma elections da ke yi batun addini ba shi bane amma batun wa zai yi aiki
a gefe guda kuma uwar gidan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP mai mulki a kasar ta Ghana Hajiya Samira Bawumia ce ta gabata a gaban matan zangon da tace ta zo ne dan ta lusuna
mun tura yara wasu gaba yau zanguna mu ya kai me muka ci mun taimaki wasu yau zamanin mu me muka ci mun hakuri yau na son ce muku alheri da
ku na kuka
sarauta na ku ne
oh she's crying she's crying
mun ce she's crying sannan wani ya samu
haka ne ne
gaba da bayar duka zuwa alhairi ake kawowa
ita ma dai uwar gidan dan takarar shugaban kasar jam'iyyar adawa ta NDC Lordina John Mahama ta ce manufofin mijinta kawai ya kamata mata su tattauna
we must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the
people tilas ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a mutum ne da yake da gogewa shugaba ne mai gaskiya da rikon amana kuma shugaba ne da zai kullo da tattalin arzikin awa 24 don samar da karin ayyukan yi tilas ne a ji shi a kowane lungu da sako na kasar nan wane ne zai kai wannan sako ga jama'a fiye da mu mata ina ba ku tabbacin cewa za ku samu goyon baya na 100% idan muka jajirce za mu iya kawo canji kuma mu gina Ghana da muke so tare da John Mahama da NDC
tun dai saka siyasar addini ta fara rarraba kawunan al'umar zango gamar zaben shugaban kasar na Ghana
autan Hadima Ankara Ghana mun dade muna siyasa a kasar nan bamu saba tamun wa'annan rarrabuwan kai kaman naba-naba wanda yake nuna kamar an sa addini a cikin siyasa alhamdulillah wanda ke kai yanzu shi ke kai wanda kuma yake nema ya taba yi shi sa ai dubawa zamu yi mu ɗan zango fa mun iya siyasa
sunana Abba Jibrin Abdulhamidu dan karamin Bawumia dake da kuma amma da isa siyasa ko in ce zaben wannan shekara na shugaban kasa a wannan kasar tamu ta Ghana a wannan shekara ya kawo cece kuce a tsakanin al'ummar zango ko in ce al'ummar musulmi wani abu ne da ya samo asali daga jam'iyyar adawa ta NDC wanda sun sha kalubalantar jam'iyyar MPP akan bata son mutanen zango bata son musulmai to sai jam'iyyar MPP mai giwa da mulki a hannu sai suka ba wa musulmi takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya to nan isa mu dama kuma ɗan jam'iyyar MPP suke kalubalantar lanta ɗan jam'iyyar NDC akan to yanzu kun ce ba a kaunar mu ba a son mu to yanzu gashi an ba wa namu dan haka mu ne muna tare da Dr. Mahmudu Bawumia kuma muna goyen bayan sa kuma da ikon Allah wannan tare za a kafa shi na musulmi na farko da ya zama shugaban kasar Ghana
Alhaji Nasir nan Accra Ghana to lalle kan an samu baraka ne saboda NPP sun zo su yi homework sai aikin sai sun bincike sun ga me yasa mutanen zango ba sa son su so ga cewa sun ma mutanen zango laifi Rollins ya zo da shi da NDC su zo nan kuma ɗan zango gata to suka yarda sai su karye wannan abin mafarin da suka zo suka ba Aliyu Muhammad mataimakin shugaban kasa Abubakar Jawo kan Bawumia suka ba Bawumia mataimakin shugaban kasa ya kawo su zo suka ba da zango ministry don su karye wannan monopoly na NDC a cikin zangonnai har su zo suka ba takardar tiketin shugaban kasa dan mutanen zango su yarda da su san cewa suna son su mun fara da kaga zango ya rabu kenan yanzu
kadaka iyaka batutuwan da zamu yi bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwana domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 910 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka riga suka dandana kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku Idris Abdullahi Bako da Rizwan Abbas na Ghana da suka gane ganuwar gangan da mana muryoyin da cikin su babu fitina ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya